الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد baka ƴan uwa musulmi mahalarta wannan waje mai albarka iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da abokanninmu da manyan alarammomi da ƴan agaji da dukkanin waɗanda ƙara wannan wato sifikoki yake kaiwa inda suke ina isar muku da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna matuƙar farin ciki da godiya ga Allah ta'ala da ya tara mu a kofar gidan wannan babban shehin malami namu ba dan komai ba sai domin wato ƙara nuna mu Allah godiya da farin ciki akan ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah yake yi ma bayi shine wannan babban ni'ima ta samun dalibai waɗanda suka karance alkur'ani mai girma to dama ko can ka'ida ta masu hankali da ta mahaukata shine cewa lokacin abu ayi shi don haka duk daga iska nan yana ta wato kadawa ina son dan yi takaitaccen karatu ne akan wato falala alqur'ani da kuma muhimmancin karanta shi ya zo a cikin sahihi muslim a hadisin abu umama yardan Allah ta tabbata a gare shi yake cewa naji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وكرنت القرآن لليني القرآن زي زورانا القيامة ينا چه تم سكرن تاشي وانا ديس يانونا چه القرآن زي چه تم سكرن تاشرانا القيامة وانا بايا كرن تاشي بايا تكين وين دا القرآن زي چه تا اقوي حديثي اتكين صحيح مسلم هاي ينزدي daga Nawas ibn Sam'an yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wannan sahabin yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ranar alkiyama za a zo da alqur'ani da ma'abutan shi waɗanda suke karanta shi kuma suna aiki da shi suratul baqara da ali imran su ne gaba a ran nan ga makaranta alqur'ani bridget suratul baqara da ali imran za su dora kawo hujjoji a wajen Allah na cewa wannan bawan ya cancanci a kai shi aljanna domin ya rayu yana karatun alqur'ani bayan wannan akwai hadisi na wato Uthman bin Affan wanda hadisin yana cikin wato littafin Imam al-Bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku alkhairi mahihicinku a wajen Allah shine wanda ya karanci alqur'ani kuma ya karantar da wasu bayan wannan akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaice shi daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda yake karanta alqur'ani ya iya karatun ya goge mahir ne wato yanzu naji mallan yana gaisa da wani mahiru daga cikin mahirai wanda yake karanta alqur'ani wa huwa mahirun bihi manzo Allah yace ya zama kwararre gogagge a wajen karatun alqur'ani gangaran gwani ala ramma ma'a safaratul kiramil barara wannan mutumin yana tare da wasu manyan mala'ikun Allah wa'anda sune as-safara ambassadojin Allah sannan wato manzo Allah sallam ya sifanta su da cewa masu karamci masu dadin kai wanda kuma yake karatun alqur'ani shi ba mahiru bane bai kware ba yana da koyo yana jinjina karaka jerun wa jarure yana kokarin koyan karatun alqur'ani amma karatun yana mai tauri yana mai wahala to shi wannan lada bi gare shi Allahu akbar wannan hadisin yana isar da babban sako na cewa cikin almajirai cikin elef na alqur'ani babu dan asara cikin su ko guda da wanda yake zuwa makaranta alqur'ani ana karatu yana ganewa da wanda yake zuwa makaranta alqur'ani ana karatu yana kwana da wanda yake zuwa makaranta alqur'ani ayi ta sharhi ayi ta darasi baya ganewa cikin su babu wanda adda asara gaba dayan su riba suka ci asararre shine wanda bai yi ba kwata kwata in banda alqur'ani wallahi babu wani littahi a duniya wanda ke da kai garanti da tabbacin cewa wanda yake karanta shi ko ya gane ko kai ya gane bai da asara qur'ani kadai yake da wannan idan danka ka tura shi makarantar boko cewa da école sai ya tafi ya zauna aka yi ta explique ana bayani amma shi zuru bai ganewa yayi zuhur duwawun banza yayi zaman banza zai taso ga banza kuma kai ma ka kashe kudin banza bakin riba kada danka in ka tura shi école shine a ce yana ganewa amma makaranta ka kwantar da hankalinka ba kada asara ko danka ya gano ko kar ya gano wato ba asara bace kake yi saboda haka wannan hadisin abin da yake nuna muna kenan cewa wanda yake karatun alqur'ani bai yi asara ba bayan haka nan akwai hadisi da Imam al-Bukhari wato ya rawaito shi Imam Muslim ma ya rawaito wanda shi ma hadisin yana gayin falalan karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kwatan kwacin mai imani wanda yake karanta alqur'ani kamar kwatan kwacin wato kamar kwatan kwacin abarba ne haka wasu malamai suke fassara shi da abarba wasu kuma suna neman wani dan icce mai kamshi mai dadi su fassara da shi dan iccen da ka ambata matukar yana da kamshi a bayan shi kame a fasa shi sannan a cikin shi yana da dadi shine abinda manzon Allah yake son ya kamanta mai imanin da ke karanta alqur'ani da shi in ka dauki misalin abarba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun kamshin ta akwai dadi dan danan ta kuma cakakwai zakakwai kamar mazan kwaila to haka ba mummunin da yake karanta alqur'ani yake wanda yake karanta alqur'ani kuma gashi mai imani wannan shine sifan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin mai imani wanda baya karanta alqur'ani yace kawar misalin dabino ne idan da zaka kawo dabino guda 1000 a zube su gabanka baka jin wani kamshi yana tashi dabino bai da kamshi a waje amma in ka dandana zaka gane baban za bane shi to saboda shi ma mai imani akwai imani cikin zuciyar shi tattare da shi amma baya karatun alqur'ani kenan karatun alqur'ani kamar wata kalliya ce wacce take ba mutum kamshi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mai imanin da ke karatu da abarba mai kamshi a waje mai dadi a ciki ya sifanta mai imanin da baya karatun alqur'ani da dabino ba kamshi a zahiri amma dai ciki cikin yana da kyau to haka dabino yake cikin shi akwai dadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kwatan kwacin munafiki wanda yake karanta alqur'ani Allahu akbar han munafiki mai karanta alqur'ani ya dan samu kamashi na karatun da yake kwatan kwacin munafikin da ke karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masalur raihana kawar kwatan kwacin turare ne turare ko madami aka yi shi inda yana karba sunan turare da an kawo shi an aje kusa zaka ji kamshi ya runtume wajen amma ka dandana shi ka lasa kaito da cinci yake gare shi to shi ma munafiki saboda zuciya babu kyau daga ciki kenan amma a zahiri qur'anin da ya karanta shine ya bashi wannan matsayin na haske na zahiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace misalin munafiki wanda baya karanta alqur'ani gashi munafiki gashi baya karanta alqur'ani sun dindin ma dindin gaba ba kyau baya ba kyau ciki banza gaba kuma wato kaito daga waje haka munafiki yake wanda baya karanta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace misalin shi kawar misalin gonar shanu ne gona shanu inda za a je ma da dubu gaban ka babu wani kamshi da zaka ji sannan in ka dandana ta kallasa kace da cin asara gare ta to haka munafiki yake wanda baya karanta alqur'ani bayan wannan akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda imamu muslim ya rawaito shi daga umar ibn al-khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle Allah yana daukaka darajar wasu mutane da wannan littafin kuma yana yin kasa da darajar wasu mutane da shi akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu inda ya cancanta kaji Allah ya ba wani mutum wata ni'ima kai ma kana gurin ka sami irin ta babu inda ya halatta sai wajaje guda biyu sai manzo Allah ya ce waje na farko shine mutumin da Allah ya bashi alqur'ani sannan kuma gashi yana aiki da wannan alqur'anin yana tashi wasu lokuta na yini da wasu lokuta na dare yana rangada tilawan shi haga wanda Allah ya ba qur'ani kuma yana sifantuwa da sifofin ma'abuta alqur'ani manzo Allah ya ce ya kamata duk inda ka samu irin wannan mutuma ka dora jin kai ma ina ma kai ma Allah ya baka ka dora burin Allah ya baka irin wannan ni'imai nabiyu shine mutuman da Allah ya bashi dukiya dukiya kauta halal amma sai yake tashi yana ciyar da dukiyan nan da daddare ko da rana a sirrance ko a boye yana ta ayyukan alkhairi da ita in an ce ana son a gina wata tabkekiyar makaranta inda almajirai za su dora kwana suna haddace alqur'ani kai tsaye kamin wani ya motsa shi haya gina idan aka ce za a tafiya cikin kauyuka a yi wa'azi a karantar da bayin Allah haya ba da dukiya ya ce ya dauki nauyin abincin masu zuwa da dawowa ya dauki nauyin kayayyakin da za a raba ma mutane a can da wata dawainiya ta kudi da za a yi ya dauki idan aka ce wancan gari ana bukatar masallaci har ya isar da sakon kayayyakin aiki an gina to mutumin da Allah ya bashi irin wannan dukiyai ya halatta kai ma ka dora gurin ina ma da Allah ya baka irin dukiya irin tawa ne don kai ma ka dora irin aikin shi amma in dai ba waɗannan bi ba babu inda ya halatta ka dora gurin wato ni'imar wani ka sami irin ta domin banza ce a wajen Allah waɗannan su ne ni'imomi a wajen Allah bayan wannan akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa lalle mutumin da babu komi cikin kirjin shi na alqur'ani to misalin shi shine kamar misalin rosassan gida ka kasar rosassan gida wanda rosassan gida yana da sifofi da yawa na farko dai kaurace mai ake ba mai karato shi na biyu sannan shaydanun aljannu sun hirena rosassan gida to haka ma mutumin da babu komi na alqur'ani tattare da shi da shaydanun mutane da shaydanun aljannu za su maida shi wato kamar wata bolus akwai hadisi ta imamu turmizi da abu dawud suka rawaito shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ranar alkiyama za a ce ma makarantar alqur'ani iqra ka karanta alqur'ani warattil ka dora rangadi tilawa alqur'ani warqa ka dora hawa saman matakai da matsayi na aljanna ka karanta alqur'ani ka rairaya kama kunta turattilu fi dunya kamar yanda kake rairaya karatun shi a duniya masaukinka karshen ayar da ka karanta wannan hadisin ya nuna bakin gwalgwadan yawan karatunka gwalgwadan matsayinka a aljanna kenan kaga idan kai sake baka yi nisan karatu ba to ba lalle bane ka samu kololuwar aljanna duk irin kokarin ka kuma duk irin aikin ka dan uwa musulmi akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da mu cewa duk wanda ya karanta harafi daya a cikin alqur'ani za a bashi lada wannan ladai za a lillimka ta a bashi goma kwatan kwacinta manzon Allah sallallahu alaihi yace ba ina nihin in kace alif lam mim ka karanta harafi a walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf yace sai dai alif harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne in mutum yace alif lam mim kadai lada 30 zur Allah ba ya gani yawan su zai rubuta ya bashi domin makarancin alqur'ani ne ba dan iska ba Allah zai bashi wa'annan ladan gaba daya to ina ga idan mutum yace bismillahir rahmanir rahim yaya kake gani in ya karance suratul fatiha gaba daya to i imagine ka gani ya yawan ladan wanda ya karance suratul baqara take to ina ga in ya hada da ali imrana ya hada da nisa'i ya gama da ma'ida an'am ta shigo ya hada da arab kai ya karanta alqur'ani triyan 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 tun daga fatiha har zuwa minal jannati wan nas ya sarki kaya kake tunanin adadin ladar da wannan bawan Allah ya samu to wannan yana nuna maka cewa alqur'ani shine littahin da ba a taba yin kamar shi kuma ba za a taba yin kamar shi ba alqur'ani shine littahin da ke da kai garanti cikakke akan wanda yake karanta shi akwai lamuni tabbatacce amma duk wani abu da za kai wallahi tallahi in dai ba karatun qur'ani bane babu tabbas tabbasan shi kawai shine in ka cin mariba shi da roman shi kai tsaye amma in dai lalaba ne ba tabbas saboda haka ya mu bayon Allah cilas kowane musulmi ya tabbatar da dan shi yana zuwa makarantar alqur'ani cilas kowane musulmi ya tabbatar da matar shi tana karatun alqur'ani idan bata iya ba tana zuwa makaranta domin koyan karatun alqur'ani cilas kowane musulmi ya tabbatar da shi da karan kanshi yana karanta alqur'ani idan bai iya ba ya tafi ya samu malami ya koya mai dutsuhan tsoho babu damar yayi zaune yana jahili bai iya alqur'ani ba a wajen Allah duk karatunka duk iliminka da zaka karanta librorin duniyan nan in dai baka karanta alqur'ani ba kai kasurgumin jahili ne a wajen Allah koda wasu zuga ka sun ce ma mai ilimi ne kura zuga ka ne suke suna son su kai ka su baro jahili kake a wajen Allah anan duniya idan ana lissahin jahilai anan Niger hada alaran momi ake sanyawa makaranta alqur'ani kai in ba daƙiƙanci ba irin namu na ƴan Niger da lalacewar kwakwalwa da tabarbarewar lamari ka kalli alaramma ka kalli alaramma mahaddacin alqur'ani wai ka kilga shi cikin jahilan kasa kai wani irin kwagiri ne kai wani irin kwatar ne kai kwanan gidan wane ne kai alaramma wanda ya wani alaramma ya ma rubuce alqur'anin da hannun shi ka iya kallon shi wai ka kilga shi wai daya shi yana cikin jahilan kasa to ranar alkiyama ku ne kasur ku ne wato dirka dirkan jahilai jibga jibgan jahilai in dai zamana karatun duniya kadai kuka yi ba ku san komai ba cikin alqur'ani wallahi tallahi ranar alkiyama ne za ku bambance cewa waye jahili waye mai ilimi Allah ta'ala da kanshi yace afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika wake gano wannan karatun Allah ta'ala ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna nan ma yace wake ganowa Allah ta'ala ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun na'am Allah ta'ala yace afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq shin yanzu wanda yake da ilimi yana sanar da cewa abinda aka sabkar maka daga ubangijinka shine gaskiya kaman huwa a'ma yana zama kawar makaho kasurgumin jahili mai rayuwa sun dindin madadin cikin duhu Allah tambaya ya aza to saboda amsar ta karar take ga masu hankali sai ya ce innama yatazakkaru ulul albab, lalle kawai waɗanda suke wa'aztuwa, waɗanda suke tunani su iya gano cikakkiyar amsa su ne masu hankali. Irin haka Allah ta'ala ya ce ka tambaye su hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, shin waɗanda suke da ilimi suna zama daidai da waɗanda ba su da sani? Nan ma Allah ta'ala ya ce masu hankali su ne ke tunani akan haka. Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimi, kamar yanda yake cikin sa'ad am naj'alul ladina amanu
wa amilu salihati kal mubsidina fil ard,
na'am
am naj'alul muttaqina kal fajar.
Allah ta'ala ya ce shin za mu sanya musulmai waɗanda suka mika wuya ga Allah kal mujrimin miya kamar masu malaihi talabawa? Am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihat, koko za mu sanya waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai mu daidaita su zama kunnan doki kal mufsidina fil ardi, kamar mabannata a cikin ƙasa? Yanzu ala ramma makarancin alqur'ani mai biyayya ga Allah, mai biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana zama daidai da kasur gumin dan siyasa mayaudari makaryaci macuci? Allah yana sanya waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai su zama ɗaya da waɗanda suke macuta malalata mabannata a cikin ƙasa? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, koko za mu iya sanya masu tsoron Allah su zama iri ɗaya da waɗanda ke da lalatattar zuciya masu fajirci? To Allah ta'ala baya cesa cikin suratul wato nunu da Allah ya faɗi haka sai ce malakum kaifa tahkum, malakum me ya same ku ne kaifa tahkumun, don me kuke irin wannan danyen hukunci? Am lakum kitabun fihi tadrusun, Allah ta'ala ya ce wai ko kuna da wani littafi daban wanda cikin shi ne kuke dauko darasi? Saboda haka cikin shi ne kuke da abin da kuka zaba ko ga dama sai ku tsara ku shata ku fadi, sai Allah ya ce mi gaba.
Am lakum aymanun alaina baligatun ila yawmil qiyamah,
Allah ya ce ko kuna da wasu rance-rance da wasu alƙawulla ne wanda muka kulla da ku wanda za su isa har zuwa ranar alkiyama, kuna da tabbas Allah ya maku garanti ila yawmil qiyamah inna lakum lama tahkumun, sai Allah ya ce salhum, tambaye suka ji ayyuhum bidhalika za'im, wane ne jagaba, wane ne wanda ya lamunce masu haka, waye fara fadin wannan magana? Dan haka ba karamin wato iskanci bane da rena Allah a turo ka cikin wanda za su lissafa jahilan ƙasa, wai ka kalli makarancin alqur'ani saboda kana sagale banza soko chushushu talolo sakarai, ka iya nuna makarancin alqur'ani hafizin alqur'ani ka ce wai jahili ne? To waye mai ilimin kenan, waye mai ilimin? Allah ta'ala a cikin littafin shi mai girma ya tabbatar da abin da ake ce ma ilimi shine karatun alqur'ani, ilimin alqur'ani da hadisai, wannan shine ilimi. Kamar yanda Allah ta'ala ya ce walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sai ya ce qul inna hudallahi huwal huda, sai ya ce wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm, minene alladhi ja'aka min al-ilm? Shine al-qur'ani da sunna. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, idan ka bi soyayen zukatan arnan banza kattan banza ba'da alladhi ja'aka min al-ilm, bayan abin da yazo maka na ilimi shine al-qur'ani da sunnan manzallahu sallallahu alaihi wasallam, to in kai haka kai ma ka bata batan ututus, ashe abin da Allah yake ce ma ilimi shine karatun al-qur'ani da sunnar manzallahu sallallahu alaihi wasallam? A wajen Allah babu ma ilimi sai wannan, duk in ka ci qur'ani ya ce ilimi, to koda wani ilimin na duniya yana iya shigowa, amma dai wanda yake kan gaba shine ilimin al-qur'ani da sunnan manzallahu sallallahu alaihi wasallam. Dan haka Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Muqaddimatun fi Usul at-Tafsir yake cewa al-Qur'ani shine littafin da la tazigu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-sunu, man qala bihi sadaq wa man nataqa bihi adl wa man hakama bihi hudi ila siratin mustaqim wa man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, yace shine littafin da wato san zuciya bai kwasar mutum inda yana rungume da shi yana rike da shi, shine littafin da duk wanda ya furci da shi gaskiya ya faɗi, shine littafin da duk wanda ya hukunci da shi yayi adalci, shine littafin da duk wanda ya kira zuwa gare shi yayi kira zuwa ga hanya mai kakkiya, yayi kira zuwa ga shari'a ba shakku ba tantama, shine littafin da duk wanda ya bar shi cikin masu jiji da kai sai Allah ya karye kashin bayan shi. Allah cewa ya alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Duk wanda ba ruwan shi da alqur'ani dan asara ne insha Allah. Duk wanda babu ruwan shi da alqur'ani wallahi tallahi dan asara ne shi. Kuma aya qur'ani ce da yake ni karama almajiri ne inna fasara ta da kuskure gashe hunnai nan sun zo su yi sharhi. Abinda aya alqur'ani ta ce alladhina atainahumul kitaba wa inda muka ba su littahi, wasu malaman tafsiri sun ce wannan wanda Allah ya ba littahi ana nihin yahudawa, wasu ka ce ahli kitaba, wasu malaman tafsiri suka ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ce ake nihi kan gaban su sahabbai. Ba shakka dukkanin wa'annan sun shiga cikin alladhina atainahumul kitab, domin duk al'ummar da Allah ya bata littahi Allah ya karrama ta, Allah ya darajjata ta, Allah ya kimanta ta, sai dai ita ta wulakantar da kanta. Amma duk al'ummar da Allah ya turo sakon littahi na musamman aka bata, wannan al'ummai Allah ya daukaka ta. Saboda haka nan kowace al'umma ta shigo alladhina atainahumul kitab, alkitaba kuma jinsi ne ya shahi at-taura injila alqur'ani, yatlunahu haqqa tilawatihi suna bibiyan shi yanda ya cancanta a bibiye shi. Yatlunahu kalma wato kalman nan ta tala yatlu a yaren larabci ma'anan ta bibiya, Allah ce wal qamari idza talaha, don haka nan dukkanin ma'anar tilawa ta shigo. Akwai tilawa kusan kashi uku, tilawatul ma'na, tilawatul lafz, sannan da tilawatul hukm, dukkanin su sun shiga cikin wannan ma'anai. Yatlunahu haqqa tilawatihi suna bibiyan shi yanda ya cancanta a bibiye shi, ana suna biyan lafazin shi ne karantawa irin wanda almajirai suka yi a makarantar nan, Allah ya sa musu albarka cikin karatun su. Kenan tilawatul lafz to dora karanta lafazin, karantawa mai kyau tare da irabi da kiyaye dokoki. Yatlunahu haqqa tilawatihi tilawatul ma'na suna shine tafsiri, a dora bibiyan ma'anan shi ana fassarawa. Yatlunahu haqqa tilawatihi tilawatul hukm shine aiki da shi, kamar yanda Abdullahi ibn Mas'ud ya fassara yace ya amaluna bihi ake li. Kaga ma'ana wannan ka dauki gaba dayan wannan nau'in karatun, suna karanta bakin shi, suna aiki da shi, sannan kuma bayan haka suna kokarin fahimtar ma'anonin shi. Allah ya ce ulaika yu'minuna bihi, wa'annan tabbas sun yi imani da littahi. Wa man yakfur bihi, wa'anda suka kafirce mashi, wa'anda suka bujire mashi, suka butulce mashi, suka yi ko unhu da shi, ba su damu ba da su karanta shi, ba su damu ba diyan shi su karanta. In dai dan shi ya iya boko, ya zo premier ko kuma ya samu diplom, oho tumbuleke tumbeke ne, ba kula ta wando ba, kuma ba kula ta riga ba. In dai na cika tumbina to haba sa'a tayi, shi a wajen shi kawai bai damu ba, ya samu abinda zai sanya ma cikin shi shine kawai tunanin shi, irin tunanin tunkiya, kawai abinda zai samu ya ci. Allah ta'ala ya ce wa man yakfur bihi, wanda duk suka butulce ma alqur'ani suka yi ko ofa da shi, fa ulaika humul khasirun, to wa'annan su ne yan asara. Tantagar ya dan asara shine wanda ya wulakanta qur'ani ya maida shi ba komai ba. Allah ya sanya mu cikin makaranta alqur'ani, Allah ya raya mu cikin makaranta alqur'ani, Allah ya karbi rayukan mu muna makaranta alqur'ani, Allah ya tada mu a hinin alkiyama cikin gayyen makaranta alqur'ani, Allah ya kai mu aljanna karkashin tuta alqur'ani, Allah ta'ala ya sanya alqur'ani ya zame mama abokin zama a duniya, alqur'ani ya zame mama abokin zama a cikin kabari, wanda zai daiba mu kewa alqur'ani ya zame mamu wanda zai cece mu ranar alkiyama yana kan gaba mu, ya biye da shi takamta kama ha aljanna. Allah kama ma haka da rahamarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.